أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. لما تجب ذكرات للتهم يا البركة الجامع الصحيح نا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Wannan shine darasin mu na 116. Zan mu tashi cikin Kitabul Azan babu na 128, babun yahawi bit takbirihi na yasjud. Babun yahawi bit takbirihi na yasjud. Kafin mu hala zan mu karanta abin da ya shahi maganganun al-Imam al-Bulaykini, Sirajuddin al-Bulaykini akan tarajum na al-Imam al-Bukhari. Wa qala al-Bulaykini, al-Imam al-Bulaykini yake cewa hazihi tarajum kullaha mu'amalat al-abd ma al-khaliq. Dukkan wannan tarajim din da suka wuce mu'amala ce ta al-bawa tare da Allah madaukin sarki. Dukkan su kama da su tauhidi da ya fara, su wahayi, su kitabul ilm, su kitabus sala, su zakka, su azumi, dukkan su mu'amala ce tsakanin bawa da Allah madaukin sarki. Wa ba'da ha mu'amalat al-abd ma al-khaliq. Bayan ta sai mu'amala ta Allah bawa tare da halittu, tare da ƴan uwan shi. Fa qala, sai ce kitabul buyu, sai kawo kitabul buyu. Bayan ya gama mu'amala tsakanin bawa da Allah, wanda ita ce ashraful mu'amala, sannan sai kawo kuma mu'amala ta bayi tsakanin su, shine kitabul buyu. Wa zakara tarajim buyu wal ayani, ya ambaci ciniki na wasu hajoji. Summa bai udainin ala wajihin makhsus wa huwa salam, sannan sai ciniki akan wata huska keɓantatta, shine salami. Wa kana da bai'u ya kauka hariyan, wani lokaci ciniki yana zawwa da ƙarhi ne ba a so ba. Fa zakara shufa allati hi bai'un qahari, sai ya ambaci shufa wadda ita a babun fiqhu ciniki ne na tilas. Shufa ciniki ne na tilas wanda wani bangaren ba a san shi ba. Walam ma tammal kalamu amma la biyu la ayn wa dain al ikhtiyari wal qahari, yayin da ya gama zance akan ciniki na hajoji aini abu da abu, wadaini da bashi, wal ikhtiyari na zabi da na tilas. Wa kana zalika qari qawfihi gabn min ahad al janibain, cikin wannan nau'ikan na cinikin ana iya samun wasu, an samu wani ya bugi wani. In ma fitida al aqd, in ma a samu hartun harkon kullan ciniki a majlis al aqd ko a mazaunin kullan cinikin. Wa kana fil bi umma qaw ala dainaini, yana kasancewa cikin ciniki a samu akan bashi guda biyu. La yajibu fihi ma qabdun fil majlis, wanda ba a amsa ba a cikin majlisin. Wala ta'ayyuna ahaduhuma, wanda ba a ayyana ko ɗaya ba cikin guda majlis din. Wa huwa al-hawala, ita ce hawala. Fa zakara hasi Bukhari, ya ambace ta bayan kitabul buyu. Wa kanat al-hawala fiha intiqalu dainin min zimmatin, hawala ita ce kana bin wani bashi kace ka dora ma wani zai biya. Shine hawala, shine cirata bashi daga wuyan wani zuwa ga wuyan wani. Bi muktada zammahu ila zammahu aw damma shay'in yahfuz bihi al-alaqa. Wa huwa al-kafala wa ad-daman, sai ammace da al-kafala da ad-daman. Wa kana ad-damanu shur'a lil-hibs, shi ad-daman an shar'an tashi ne saboda kiyayewa, sai ambaci wakala, ita ce kiyaye dukiya. Wa kanat al-wakala fiha tawakkulun ala adamin, wakala ta kasance wakilta dan adam ne. Fa ardafa bima fihi tawakkulu ala Allah, yace kitabul hars wal muzara'a. Haka al-Imam al-Bukhari ya ci gaba da jero abuwa bikin shi da kutubikin shi bisa tsari, bisa tanasuk baina hacin wannan gamuwar juna tsakanin su, ba haka kawai zubo su ba tare da diba da wannan ba. Babu na 128, al-Imam yake cewa babun ya hawi bi takbirihi na sujud, babun da ke bayanin mutun zai sunkuya da kabbara lokacin da yayi sujada. Wa qala Nafi'un, Nafi yake cewa kana ibn Umar, ibn Umar ya kasance yada'u yadayhi, yana aza hannun shi qabla rukubatayhi, kahin guyoyin shi. Nan mun lura da kyau baban da yake cewa babun ya hawi bi takbirihi na sujud, lokacin da mutun zai sujada da kabbara yake tahiyya, ba sai ya aza goshin shi ba a kai kasa da da zai ce Allahu akbar. A tahiyyar tashi da sunkuya zuwa yake cewa Allahu akbar, yana zuwa goshin shi kabbara ta kare. Shine baban da yake nihi. Kuma sai ka mana asarkin dan Umar, Abdullahi dan Umar baban sahabi, yake cewa ya kasance ya hawi bi takbir, yana sunkuyawa ya da'u yadayhi, yana aza hannun shi qabla rukubatayhi, kahin guyoyin shi. To wannan asarkin ina yake da alaka da wannan magana? Babu zancen kabaran ma a cikin shi. a cikin wannan asar kin na dan Umar. Shine yasa Ibn Hajar yake cewa wastashkala iradu hazal asr ala hazihi tarjama, an yi iskalin gangarar da wannan asar kin nashi akan wannan tarjama. Wajaba Zain ibn al-Murayyib ma hasiluhu, Zain ibn al-Munayyir ya bada amsa da abin da ke tabbacin shi, annahu lamma zakara sifatul huwi ila sujudi, lokacin da Bukhari ya ambaci siffar sunkuyawa zuwa ga sujada ta fada, sai ya kawo ta da siffa ta aiki. Wa qala aku, sai dan uwan shi yake cewa ma'ana ne siffa ce ta aiki ta sunkuyawa ya ambata zuwa ga sujada, ya da'u aidaihi qabla rukubataihi, siffa ce ta sujada amma ta aikace ba ta baki ba. Dan uwan Ibn al-Munayyir yake cewa ardafa bi tarjama wasfu halul huwi min af'alin wa maqal, abin da yake nihi da tarjama wannan wasfu halul huwi, siffanta hali na sunkuyawa zuwa ga sujada, min fi'alin wa maqal, na fada da na aiki. Shi yasa ya kawo na aiki a galkashin asarkin Abdullah dan Umar, shine aza hannuwa kahin guyoyi zuwa ga sujada, kenan wannan abu ne na aiki. Sai yake cewa Ibn Hajar, wallazi yazharu anna asar Ibn Umar min jumlati tarjama, abin da yake bai tabbata dai asar na Ibn dan Umar yana cikin jumlar tarjama. Fa huwa mutarjimun bihi la mutarjimun lahu, da shi aka yi tarjama ba wai an yi tarjama dan shi bane. Wa kar takunu tarjama mufassaratan li, tarjama tana iya kasancewa tana fassara ne mujmalul hadis ga mujmalin hadisi, wa haza min ha, wannan yana daga ciki, kamar yadda mun gani daga cikin adat din Bukhari yana kawo tarjama ta kasance fassara ce ga mujmal na hadisi, wannan yana daga ciki. Ibn Rajab yake cewa bawwaba ala anna takbira kad yakunu fi hali huwi ila al-adu bi sujudi, yace Bukhari ya kulla babi anan cewa kabbara tana kasancewa ga sujada cikin halin sunkuyawa zuwa ga kasa, wa zakara fihi ahkaman zuwa ga sujada, wa zakara fihi ahkaman ukhra min ahkami sujud, ya ambaco su hukuncen sujada, amma kabbara cikin halin sunkuyawa an rawaito daga dan Umar Allah rada shi da Abi Huraira da Abdullah ibn Yazid al-Hadami suna sunkuyawa da kabbara lokacin da zasu tahi. Naka yake cewa kabbiru anta tahawi, kai kabbara lokacin kana sunkuyawa, wa anta taraka hakan kana cikin ruku'u, yana nuni zuwa ga cewa kabbara tana kasancewa cikin halin sunkuyawa a wajen ruku'u, hakanan wajen sujada ma. Wasu daga cikin malaman Hanbaliya suka ce yakunu takbirul khabd war rafi' wan nuhud, kabbara ta sunkuyawa da ta dagowa da ta tashi dukkan su suna kasancewa fara su lokacin da zaka fara intiqalin abun, in tashi ne kai daga zama lokacin da kake fara tashi zaka fara tashi da kabbara. Wanti ha'uhuma intihai, karewar shi ya kare da karewar shi, kamar da yake cikin Al-Muguni na Ibn Qudama, lokacin da zaka fara ka fara da kabbara kana kare tsayuwar ta kare, lokacin da zaka sujada kana fara zuwa kake fara kabbara, kuma kana kai goshinka kasa ta kare ka shiga tasbihin sujada. Fa in kammalahu fi juz'in min al-intiqal wa lam yastawbi bihi ajza'ahu, yace idan ya kare shi a cikin wani juz'i na ciratar bai kai zuwa ga karshen ba, babu lahiya wadatar mishi, ka tashi zuwa tsayuwa ne, ka tashi da Allahu akbar kahin ka kai tsayuwar ta kare ya ta wadatar, li'annahu lam yukhrij bihi amma hali idan mutum bai hudda ta ba daga gurin ta ne, duk da an shar'anta a ce kasance kahin shi, aw kammalahu ba'dahu fa waqa abadahu kharija minhu fa huwa katarkihi, duka ɗaya ne. Ashabu Shafi'i suka ce, daliban Shafi'i suka ce yabtadi'u takbiru ruku'i qa'iman, ya fara kabbara ta ruku'i a tsaye, wa yamudduhu ila an yusila ila haddin raki'i, ya ja shi har zuwa ya kai zuwa ga haddi na ruku'u. Qalu suka ce haza huwa allazi nassa alaihi Shafi'i fil umm, wannan shine abin da Shafi'i ya nassanta shi a cikin littafin sha al-umm, wa qada bihi al-iraqiyun, malaman Iraqi kuma suka yanki akan shi, wa hakal Khurasiyun qawlayn, malaman Khurasan sun ambaci magana biyu, wannan ɗaya ce daga cikin ta. Wa amma al-Bukhari, amma ma zakarhu al-Bukhari an Nafi'u ta'liqan, amma abinda Bukhari ya ambata daga Nafi'u a matsayin mu'allaq da yake ce mana kana ibn Umar ya da'u ya dai, dan Umar ya kasance yana aza hannuwan shi kahin guyoyin shi. Fa kharraja ibn Khuzaima, ibn Khuzaima ya hudo cikin sahihin shi da Daraqutni daga riwayatu Asbagh ibn al-Farij daga Darawardi daga Ubaydullah ibn Umar daga Nafi daga Ibn Umar annahu kana yad'u ilayhi qabla rukubatay, cewa yana aza hannun shi kahin guyoyin shi. Kala yake cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu zalik, Annabi alayhi salatu wassalam ya kasance yana aikata haka. Wa kharrajahu al-Hakim, Hakim ya hudo da Baihaqi daga riwayatu Muhris ibn Salama daga Darawardi, bai haƙiƙi ce ma urahu illa wa haman, ina ganin kuskure ne, ani rafa'uhu a ce marfu'i ne. Ibn Abi Akhi Ibn Wahab ya rawaito daga ammin shi daga darawar dika kamar haka. Sai hadisan da ke ciki hadisi na harko al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Abu al-Yaman akhbarana Shu'aib an az-Zuhri yace akhbarani Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham wa Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Abu Hurairah kana yukabbiru fi kulli salatin min al-maktuba wa ghayriha. Abu Hurairah ya kasance yana kabbara cikin kowace sallah ta farilla da watatta fi Ramadan wa ghayrihi cikin Ramadan da wani shi. Fa yukabbiru hina yaqumu sai ya kabbara lokacin da zai tsaye summa yukabbiru hina yarka'u sannan ya kabbara lokacin da zai ruku'u summa yaqulu sannan sai ya ce sami'a Allahu liman hamiduhu summa yaqulu sannan sai ya ce rabbana wa lakal hamdu qabla an yasjuda kahin yasjuda summa yaqulu sannan sai ya ce Allahu akbar hina ya hawi sajidan lokacin da zai sunkuya ga sujada summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud sannan ya kabbara lokacin da zai dago kanshi daga sujada summa yukabbiru hina yasjudu sannan ya kabbara lokacin da zai sujada summa yakabbiru hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud sannan ya kabbara lokacin da zai dago kanshi daga sujada summa yakabbiru hina yaqumu min al-majlis min al-julusi fi sanatayn sannan sai ya kabbara lokacin da zai taso daga raka'a biyu wa yaf'alu zalika fi kulli raka'a haka yake aikatawa cikin kowace raka'a har ta yi furga har sai ya gama ta yi furga min as-salah sai ya huta daga sallah summa yaqulu hina yansarifu sannan sai ta faɗa lokacin da zai tahiye shi wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da Allah da raina ke hannun shi inni la aqrabukum shabahan bi salati rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle ni na haiku kusanci gami da kamar sallah irin ta annabi alaihi salatu wasalam in kana ta hazi ila salatu wa ta faraka duniya wannan ita ce sallar shi annabi sallallahu alaihi wasallam hayyabar duniya kala suka ce wa kala Abu Hurairah Abu Hurairah yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yarfa'u ra'sahu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da yake dauko kanshi ya kuli yana cewa sami'a Allahu liman hamiduhu rabbana wa lakal hamdu yad'u li rijalin yana addu'a ga wasu mazaje fa yusammihim bi asma'ihim sai ya ambace su da sunayensu addu'a ta alkhair fa yaqulu sai ya ce Allahumma anjil walid ibn al-walid Allah ka tsairatar da walid ibn al-walid wa salamat ibn hisham da ayyash ibn abi rabi'a wal mustad'afin min al-mu'minin wasu ne wanda suke canka hore suna azabtar da su wal mustad'afin min al-mu'minin da wanda suke da rauni cikin mummunai kuma sai ce Allahumma shidud wada'atuka ala mudar Allah ka tsananta kamun ka da damkakka akan kabilan mudar waj'alha alayhim sinin ka sinin yusuf ka sanya musu hori kamar hori irin na shekarun annabi yusuf kuma haka ta kasance a gare su wa ahlul mashriq yawma izin mudar mukhalifuna lahu ma'abuta gabas a ran nan wanda suke na kabilan mudar kin sun saba ma annabi alayhi salatu wassalam Ibn Rajab yake cewa maqsuduhu min hazal hadisi abinda Bukhari yake nihi da wannan hadisi cikin wannan babi at-takbiru lis-sujud hina ya hawi sajidan kabbara ga sujada lokacin da mutun zai sunkuya da sujada wa qad fa'alahu Abu Hurairah ya aikata shi wa zakara anna hazihi sala ya ambata cewa wannan sallah kana salatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta faraka duniya cewa ita ce sallar annabi sallallahu alaihi wasallam hayyabar duniya Bukhari ya huddo shi a takaice abinda ya gabata cikin ruwayar Malik daga Ibn Shihab daga Abi Salamata shi kadai daga ruwayar Uqayl daga Ibn Shihab daga Abi Bakar ibn Abdurrahman wahdahu yace wa hazihi ruwaya ziyadatul qunut ba'da ruku a cikin wannan ruwaya akwai karin akwai an yi alqunut bayan ruku shine Allahumma anjil walid ibn al-walid lid-du'a ila al-mushrikeena da addu'a ga mushrikai wa du'a lil mustad'afina min al-mu'minin da addu'a ga masu rauni cikin mummunai amma al-qunutu baban shi zai zo a gurin shi insha Allah amma tasmiyatur rijal al-mad'u lahum alaihim fi salati amma a ambaci wasu mutane da ake yi musu addu'a ta alkhairi ko ta sharri a cikin sallah wannan ya halitta a wajen malamai masu yawa cikin su akwai Urwa ibn Zubair da Auza'i da Shafi'i da Ahmad da wasun su an rawaito daga Abi Darda amma Ata'u yana ganin makaruhi ne da al-Imam an-Nakhai da Ahmad cikin wata ruwaya wa inda Sauri wa Abi Hanifa a wajen Sauri da Abi Hanifa anna zalika kalamun yubdil salati cewa wannan zance ne wanda yana bata sallah wastadalla lahum bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sarafa ashabu min salamihim fi at-tashahhuri ala jibril wa mika'il suka yi dalili akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kautar da sallamarsa da suke ga jibril da mika'il a cikin sallah da suke cewa assalamu ala jibril assalamu ala fulan wa fulan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su wa amarahum an yusallimu ala ibadillahi salihin umuman ya umarce su su yi sallama ga bayin Allah salihai gabaki daya yace amma wala hujjata fi zalik wannan bai zama hujja akan cewa an hana yin addu'a ga wasu a cikin sallah dan saboda annabi ya nihace nan gurin jawami'ul kalim kamar yadda zai zo a cikin gurin shi fadar shi da yake cewa ahalul mashriq yan gabas na kabilan mudhar sun saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nihin kabilu wanda suke na mudhar wanda suke mushrikai ne suna tsaye a kasan najdu da wanda da guraren da ke kusa da ita yace li anna zalika mashriqul madina dan wannan gabas cin madina yake shi yasa yace ahalul mashriq min mudhar ولهذا قال له ابو عبد القيس شي يسا yake cewa wafad abd alqais yake cewa tsakaninmu da tsakanin kabila da tsakanin wannan kabila ta mudar walan nasil ilayka illa fi shahr haram ban musada zawwa gare ka yake cikin wata mai alhurma ya kasance abd alqais kuma yana zamana ne a bahrain an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa su ne mafifitan alkhairin wanda ke gabas حديث نا 805 الامام يكي ce haddasana ali ibn abdullah haddasana sufyan gaira marra sufyan ya ba mu labari ba so dai ba so bi ba ani zuhuri daga zuhuri kale yake cewa samaitu anas ibn malik naji anas dan malik yana cewa saqada rasulullah sallallahu alaihi wasallam farasin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fado gami da dokin shi wa rubama kale sufyan so diya sufyan zai ce min farasin daga farsa an farsin madadin an farsa yace min farasin fa juhisha shikhul ayman tsagen shi na dama sai yayi rauni fa da khanna alaihi na uduhu sai muka shigo muna gaishe da annabi sallallahu alaihi wasallam fa hadarati salat sai sallah ta harato fa salla bina qa'idan sai sallah da mu a tsaye fa qa'adna muka zamna wa qala sufyan man ra sufyan a wani lokaci yake cewa sallaina qu'uda mun yi sallah a zamne falamma qada salata yayin da ya gama sallah qala sai yake cewa inna ma ju'ila al imam li yutamma bihi an sanya liman ne dan saboda ai koyi da shi fa iza kabbara fakabbiru idan yayi kabbara ku yi kabbara wa iza raka'a farka'u idan yayi ruku'u ku yi wa iza qala sami Allahu liman hamidahu idan yace sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamdu ku ce rabbana wa lakal hamd wa iza sajada fasjudu in yayi sujada ku yi wa kaza jaa bihi ma'amar haka ma'amar yazo da shi qultu na'am yace haka qala sai yake cewa laqad hafiza kaza qala zuhuri yace hakika ya harda ce haka zuhuri yake cewa wa lakal hamd hafistu minhu na hardato daga wajen shi shiqul ayman tsagen shi na dama falamma kharajna min indi zuhuri lokacin da muka fita daga wajen zuhuri qala ibnu jurayj yake cewa ana inda hunima ina gurin shi fajuhu shi saqul ayman sai qabrin shi na dama ba shiqhu bai ce shi saqul ayman qabrin shi na dama yayi ciwo wannan hadisin al-imam al-bukhari ya huddo shi daga malamin shi ali ibn al-madini daga sufyan ibn uwaina ya ambata cewa yayin da basa hadisin nan ya tambaye shi a haka za ja abihi ma'amar shin haka ma'amar yazo da shi fa qala ibn al-madini yake cewa na'am haka ne fa qala sufyan laqad hafiza sufyan yake cewa eh haka ne ya harda ce sai ibn uwaina yayyabo ga ma'amar akan harda cewa da yayi tunda ya dace da shi akan ruwaya wannan hadisin daga zuhuri ibn uwaina ya ambata cewa zuhuri haka ya fada cewa cikin hadisin nan walakal hamdu yana nihin tare da karin wawun kuma cewa haka ya harda ce faji ya shakkuhul ayman yayin da suka wuta daga wajen zuhuri sai ibnu jurayj shi kuma abin da ya harda ce shine saquhul ayman ba shakkuhu ba yace wal maqsud min irad hadhal hadis abinda ake nihi da gangaro da wannan hadisi a wannan guri cikin wannan baban anna sujudul mamum yakuna aqiba sujudul imam cewa sujudan mamu tana kasancewa a bayan sujudan liman wa kazalika sa'iru af'ali haka nan sauran ayyukan shi takuna aqiba af'alul imam suna kasancewa ƙarshen ayyuka na liman zance ya gabata akan shi cikakken zance da sauran fa'idodi na hadisin a cikin as-salatu khalfal jalis sallah bayan wanda liman da yake zamne a wannan baban akai bayani akan wannan hadisin babu na 129 babu fadlus sujud baban dake bayanin faralar sujada hadisi na 806 al-imam yake cewa haddathana abu al-yaman akhbarna shu'aib an az-zuhri yace akhbarni sa'id ibn al-musayyib wa ada ibn yazid al-laysi anna aba huraira ta akhbarahum aba huraira ya ba su labari anna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin Allah qalu anna nasa cewa wasu mutane qalu suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah hal nara rabbana yawmal qiyamah shin zan muga ubangiji maran tashin qiyama qala sai yake ce hal tumaruna fil qamar lailatul badr shin kuna shakkun ganin hal tumaruna kuna yin shakku fil kamar gami da wata lailatul badar a daren hasken shi laysa dunahu sahab wanda babu gilgije koma bayan shi wata yana daren 14 15 13 babu gilgije kuma shin akwai wanda ke shakku akan ganin shi qalu la ya rasulullah suka ce a ya ma'aikin Allah qala sai ce hal tumaruna fi ru'yati shams laysa dunahu sahab shin kuna shakku gami da ganin rana ga wanda ya kasance babu wani gilgije tsakaninku da ita qalu la suka ce a ya ma'aikin Allah qala sai yace fa in duka yayi ta kawo musu misalai ne da su fahimci ganin da su sama Allah tabbatar da ce musu su ga Allah fa innakum tarawnahu kazalika yace haka zaku ga ubangijinku Allah madaukin sarki yuhsharun nasu yawmal qiyama za a tada mutane ranar tashin alqiyama fa yaqulu sai yace man kana ya'budu shay'an falyattabi duk wanda ya kasance yana bauta ma wani abu to ya bi shi fa minhum man yattabi'u shams cikin su akwai wanda zai bi rana wa minhum man yattabi'u al-qamar cikin su akwai wanda zai bi wata da akwai masu bautar rana da masu bautar wata wa minhum man yattabi'u dawajita cikin su akwai wanda zai bi dagutai dagutu shine duk abin da aka bauta ma koma bayan Allah wa tabaqa hazihi al-umma fiha munafiquha wannan al-ummata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zasu tsaya su kuma cikin su da munafikan su da musulman na kirki duka fayatihum Allah sai Allah ya zo musu fayqulu sai ce ana rabbukum nine ubangijinku fayqulu na sai ce ha za makanuna hatta yatina rabbuna nan zan mu tsaya mu har sai ubangijinmu ya zo mana fa iza jaa rabbuna arafnahu idan ubangijinmu ya zo mana zan mu san shi fayatihum Allah azza wa jal sai Allah madaukin sarki ya zo musu fayqulu sai ce ana rabbukum nine ubangijinku fayqulu na sai ce anta rabbuna kaina ubangijinmu fayad'uhum sai ya kira su wayudrabu sirat baina zaharani jahannam sai a sanya siradi tsakanin jahannama fa akuna awwalu man yajuzu min ar-rusuli bi ummatihi sai in kasance ni ne harkon wanda zai wuce cikin manzanni da al'umma shi wala yatakallamu yawma izin illa ar-rusul babu wanda ke yin magana a ran nan sai manzanni wa kalamu ar-rusul yawma izin zancan manzanni a ran nan shine allahumma sallim sallim wa fi jahannama kalalib koda manzannin magana da zasu yi ba wani zance bane daban kawai neman tsira allahumma sallim sallim saboda tsananin wannan wuni wa fi jahannama kalalib a cikin jahannama akwai tsinka misali sauki sa'adan kamar kwatankwacin kaya ta sa'adan a sa'adan wani icce ne da wasu suna fassara shi da tsaidau amma ba tsaidau bane bakalun ne icce ne da cikin mabungura kasa amma yana da yawan kaya tare da shi sai shar tarawna shauku sa'adan shin kun ga sai kayan nan ta iccen sa'adan kalu na amsa kace eh ya ma'aikin Allah kala sai ce fa innaha misali shauku sa'adan kama take da ishi tsinkar wannan tana kama da kaya ta sa'adan gair annahu la ya'lamu qadra izmaha illa Allah sai dai kuma ita ba wanda ya san girmanta sai Allah ba girman sa dai ba kawai misali ne annabi yace takhdafun nas tana warce mutane bi amalihim da ayyukan su fa minhum man yubiku bi amalihi cikin su akwai wanda zai halaka da ayyukan shi dalilin ayyukan shi ya halaka ya fada ciki wa minhum man yukhardal daga cikin su akwai wanda zai kusa fadawa yukhardal shine yashrafu ala suqudi ya kusa fadawa summa yanju sannan sai ya tsira hatta iza arada Allahu rahmata man arada min ahli an-nar har sai lokacin da Allah ya so jin kan wanda ya ga dama daga cikin an wuta amara Allahu azza wa jalla al-mala'ika sai Allah ya umarci mala'iku an yakhruju min an-nar isuhuddo daga wuta man kana abdullah duk wanda ke bauta ma Allah cikin wanda suka fada akwai wanda karancin musulmai ne karancin imani ne yasa su bautar Allah suke ba mushrikai bane ba kafirai bane sai Allah ya umarni a huddo su fayukhrijunhum sai su huddo su wa arfuna bi asar sujud sai su san su da gurbin sujada in sun shiga yadda zasu gane su shine akwai alamun sujada a tare da su nan gurin shine mahallu shahid faral sujada dalilin ta za a huddo mutun daga wuta wa harrama Allahu azza wa jalla ala nar an taakula asar sujud Allah ya haramta ma wuta ta ci gurin sujada wannan shi ma shine akbar dalili akan fadlus sujud inda Bukhari yake nihi yace fa yakhrujuna minan nar sai su huto daga wuta fa kullu ibn adam dukkan dan adam ta'kuluhu an-nar wuta tana cinye shi illa asar sujud sai gurbin sujada fa yakhrujuna minan nar sai su huto daga wuta kadimta hashu sun kone imta hashu shine ihtaraqu fa yusabbu alaihim ma'ul haya sai azuba musu ruwan rayuwa fa yambutuna kama tambutul hibba sai su tsiro kamar yadda kwaya take tsarawa fi hamili saili a cikin tumbukuwa da ruwa yake kawowa ruwa in aka yi zarmu ya kawo ciyawa irin wannan mara anhwani wanda zata huto ciyawa da take huto a gehen zarmu haka nan zasu bugo wa zakara baqiyatul hadis, ya ambato sauran hadisin fi akhir man yadkhulul janna, cikin karshen wanda zai shiga aljanna. Hadisin mai tsawo ne, amma nan Bukhari ya samu mahallu shaharikin shi, shi yasa ya takaice shi. Ya huddo shi a cikin kitabut tauhid a hadisi na 7437, shi yasa anan gurin ya takaice shi kamar yadda zai zo a gurin shi hadisin. Wannan kyarara mun ga mahallu shahir na farala sujada a cikin shi wannan hadisin. Inda kai kawo shi? Inda an gani? Ina ne yake? Daga nan ne na tsaye. So bari mu ida sashi tun da ya kawo shi anan nan. Summa yafrugu Allahu min al-qada, sannan sai Allah ya kare hukunci bainal ibadi tsakanin bayu. Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar, wani mutum daya ya tsaya tsakanin wuta da aljanna. Wa huwa akhiru ahli an-nar dukhulul janna, shine karshen yan wuta wanda zai shiga aljanna. Muqbilan bi wajhi qibalin nar, huska shi tana kallon wajen wuta. Fa yaqulu, sai ce ya rabbi ya Allah, isrif wajhi an-nar, akautar da huska ta gami da wuta. Karka shabani rihuha, warinta karka shabani ya zuba mini dahi. Kashabahu shine zuba dahi, asharabahu sum. Yace wa aharqani zaka'uha, kuma hababbakata ta kona ni. Fa yaqulu, sai ce hal asaita in fu'ila zalika bika an tas'ala ghaira zalika, shin ka kusanta in an aikata haka da kai, ba zaka tambaye wani abu wanda ba wannan ba. Fa yaqulu, la, sai ce a'a, bazan roka ba izitika dan ina rantsuwa da buwaye kai Allah. Fayudu Allahu ma yasha'u min ahadin wa misaq, sai ba ma Allah abin da ya ga dama na alkawali da alkawali. Al-ahad shine alkawali kawa mujarrad, al-misaq shine al-ahadul mu'akkad bil yamin, alkawali wanda an gama shi da rantsuwa shine al-misaq. Fa isrifu Allahu wajahu anin nar, sai Allah ya kawar da huska shi gami da wuta. Fa iza aqbala bihi al-janna, idan ya fuskanta da shi ga al-janna, yace ra'aba hajataha, ya ga kawar al-janna da kyanta. Sakata masha Allah, sai kyale shuru a lokacin da Allah so an yi sukuti yayi shuru. Sun makala, sai yace ya rabbi ya Allah, kaddimni inda babil janna, a dan kusar da ni kofa kusan kofa aljanna mana. Tunda ya dau alkawali can gurin cewa ba zai roki komai ba, kawai shi dai a kawo da huskar shi daga tabarkallan wajen jahannama. Fa yaqulu Allah, sai Allah ya ce mishi, alaysa qad a'taytal uhud wal mawasiq, shin ba ka ba da alkawali da alkawalla ba da rantsuwa. Allah tas'ala ghayra allazi kunta sa'alta, bazaka roka ba banda abin da ka roka kin nan. Fa yaqulu, sai ce ya rabbi ya Allah, la akunu ashqa khalqika, dan kan kasance mafi tsiya cikin halittun ka, shi yasa nan roka. Fa yaqulu, sai ce fa ma asaita nu udita zalika, Allah tas'ala ghayrahu, ka kusanta idan an baka wannan bazaka tambayi wani ba wani abu ba. Fa yaqulu, la, sai ce a'a, wa izzatika, ina rantsuwa da buwaye ka, la as'alu ghayra zalika, bazan roki wani wanda ba wannan ba. Fayudi rabbahu ma sha'a min ahadin wa misaq, ya ba ubangijin shi abinda Allah ya so na alkawali da alkawali game da rantsuwa. Fayuqaddimuhu ila babil janna, sai gabatar da shi zuwa ga kofar aljanna. Fa iza balaga babaha, idan ya kai kofarta, fara'a zaharataha, yaga kawatta, wa ma fiha min an-nadarati was-surur, yaga abinda ke cikin ta na ni'ima was-surur, da farin ciki. Fa yaskutu ma sha'a Allahu an yaskutu, sai ya shuru iya lokacin da Allah ya ga dama ya shuru. Fa yaqulu ya rabbi, sai ce ya Allah, adkhilni aljanna, a shigar da ni aljanna mana. An kawo shi kofa ya gani kuma gaba yake kara roko. Fa yaqulu Allahu, sai Allah ya ce, wai haka ibnu adam, kai canka ya kai dan adam, an ce wai haka kalma ce ta rahama, ta jin tosai, sabanin waila, waila ita kuma kalma ce ta azaba. Sai ce ya ibnu adam, ya kai dan adam, ma agadun ruka, wahi ka yaudara, abun mamaki game da yaudara, kana ta yaudara ka ce ba zaka yi ba, kuma sai an kawo ka haka kara rokon gaba. Sai ce alaysa qad a'taytal ahad wal misaq, ba ka ba da alkawali ba da alkawali mai rantsuwa. Allah tas'alu ghayra allazi udita, ba zaka roka ba sai abinda aka banda wanda aka baka. Fa yaqulu ya rabbi, sai ce ya Allah, la taj'alni ashqa khalqika, da ka sanya ni mafi tsiya halittaka. Fa yadhaku Allahu azza wa jalla min, sai Allah ya mishi dariya, dariya da ta dace da girman Allah. Summa ya'zunu lahu fi dukhulil janna, sannan sai ba shi izini wajen shiga aljanna. Fa yaqulu, sai ce tamanni, igurin duk abinda ka ga dama. Fa yatamanna, sai yi ta gurin duk abin da yake so. Hatta idan qadat umniyatu, ha, sai lokacin da gurin shi ya kare, qala Allahu azza wa jalla, sai Allah ya ce mishi tamanna kaza wa kaza, kai gurin kaza da kaza, wasu abubuwan bai san su ba, ma Allah zai ce mishi kai gurin kaza da kaza. aqbala yuzakiruhu rabbuhu, sai fuskanta ubangijin shi yana tattuna mishi abubuwan da zai buri. Hatta idan ta hadbi al-amani, har sai gurace-gurucen shi sun kare. Qala Allahu laka, qala Allahu, sai Allah ya ce mishi ta'ala, yace laka zalika mislahu ma'ahu, an baka duk gurin da kai kuma da lumkin shi tare da shi. Qala Abu Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri yake cewa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Abu Huraira cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa Allah ya ce ne laka zalika wa asharatu amsalihi, kana da wannan kuma da 10 lumkin kamar wannan. Qala Abu Huraira, sai Abu Huraira yake cewa lam ahfaz min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni ban hardace ba daga manzon Allah illa qauluhu, sai fadar shi da yake cewa laka zalika wa mislahu ma'ahu, haka na hardace. Abu Sa'id al-Khudri yace to ni ko naji shi yana cewa laka zalika wa asharatu amsalihi, kana da irin wannan da kuma kwatankwacin shi 10 kwatankwacin shi kenan. Shi Abu Sa'id al-Khudri ga abin da ya hardace, Abu Huraira ga abin da ya hardace, kowa abin da yaji tana yiwa ya kasance. Can da farko Annabi ya hadi cewa da kwatankwacin shi tare da shi limikin shi so daya, kuma Allah ya ƙara sanar da shi cewa so 10, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara hada Abu Sa'id al-Khudri, shi yaji na 10 bai ji na wancan dayan ba, shi kuma Abu Huraira yaji na dayan bai ji ba na 10. Al-Imam Ibn Rajab yake cewa fi hadha al-hadith dalilun ala anna al-mushrikeena kanu ya'buduna fi ad-dunya min dunillahi alihatan yattabi'una alihatuhum allati ya'buduna hayyum al-qiyama. Cikin wannan hadisin akwai dalili cewa mushrikai wanda suke bauta ma wani abu a nan gidan duniya, abin bauta ba Allah ba, zasu buguma kansu gobe kiyama wanda suke bauta ma, su gangara wuta tare da su, kamar yadda Allah yake cewa kadumu qaumahu yawm al-qiyamati fa'awradahum an-nar, fir'auna kenan, zai shiga gaba ga mutanen shi gangarar da su wuta. Waye buka man kana abdullahi wa dahu zahiran, wanda ke bauta ma Allah shi kadai a zahiri, sa zahiri Allah yake bauta ma duk daya ne, mummuni ko munafiki, dukkan su suna tsaye suna jira a duniya duk Allah suke bauta ma, suna bauta ma Allah shi kadai. A cikin wannan hadisin cewa farkon zawwar da Allah zai musu basu gane shi ba, basu gane Allah bane, summa yatihum alfir marra saniya, sannan sai Allah ya zo musu zawwa ta biyu. Mun gani a cikin hadisin cewa suka mumuna nan sai ubangijin mu ya zo mana, sannan kuma sai aka ce sannan sai Allah ya ƙara zo musu kenan a zawwa ta biyu, fa ya'rifuna sai su san shi. A cikin hadisin da ya gabata akwai takaicewa, Bukhari ya kawo shi da cikon shi, Qur'ani ya yi nuni akan abin da wannan hadisin ya yi nuni akan shi cikin gurare masu dama. Hal yanzuruna illa an ya'tihum Allahu fi dhulalin minal ghamami wal mala'ika, shin akwai abin da suke kallo sai suke jira sai Allah ya zo musu cikin girgije da mala'iku. Kaga nan ya tabbatar da cewa itiyanullah, zawwa ta Allah, wannan ita ce zawwar da Allah ya tabbatar cikin hadisin nan. Haka cikin suratul an'am yake cewa hal yanzuruna illa an ta'tihum al mala'ika, shin akwai abin da suke duba sai jira sai Allah ya zo musu, aw ya'ti rabbuka, ko ubangijin ka ya zo, mala'ika su zo musu ko ubangijin ka ya zo, aw ya'ti ba'du ayati rabbik, ko wani bangare na ayoyin ubangijin ka ya zo. Haka yace wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, kaga nan duka Allah madaukin sarki ya tabbatar da cewa al kiyama, wannan sifar ta al maji da al itiyan ta tabbata gare shi cewa yana zawwa. Yace wala mai ta'awwalu sahaba wala tabi'una shay'un min zalik, sahabbai da tabi'ai duka basu fassara komai akan wannan ba. Nan gurin akwai maganganu masu tsada masu kima da Ibn Rajab ya kawo, wanda sun shahi aqida, sun shahi sifar wannan ta Allah ta al maji da ma sauran sufofi, zabba karanto ta nan saboda fa'idar ta. Yace sahabbai basu fassara wannan al maji kin basu ce wani irin zawwa ce zai yi, bar ruwi anhu ma yadullu ala taqririhi, bar an rawaito daga gare su abin da yake tabbatar da cewa Allah yana zawwakin ranar kiyama, kuma suna shudar da nassin kamar yadda yazo ba tare da sun yi tawilin shi ba. Wa minhum man yuqirru zalika wa minruhu kama jaa wa la yafassiruhu, cikin magabata akwai wanda ke shudar da wannan nassin ya tahiyar da shi kamar yadda yake bai fassara shi. Wa huwa maji'un wa itiyanun yaliqu bi jalalillahi azza wa jalla wa azmatihi, ita ce zawwa da tahiyya wadda ta dace da girman Allah madaukin sarki, ba tahiyya ba wadda zaka kwatanta ta dan adam ko ta wani halittar shi. Wannan shine sahihiyan magana daga Ahmad, daga magabatan da suka gabace shi daga salaf, kuma ita ce magana Ishaqa da magana sauran malamai magabata. Wa kana salaf yansubuna ta'wilu hadhihi al-aya wal ahadith ila al-jahmiyya, akwai wanda suke tawilin wannan ayoyin. Daga cikin magabata sun san su cewa masu fassara wannan ayoyin masu tawilin su sune jahmiyya. In an ce Allah zai zo sai ce lamarin shi zai zo, in an ce Allah zai zo sai ce kudura Allah zai ta zo, duka wannan tawili ne wanda zai kai mutum ga karkacewa cikin tauhidi, aqida ce ta jahmiyya. Farkon wanda ya shahara daga cikin su ya ce Allah ya tsarkaka gami da abin da wannan nasosin suka zo da shi, suka sanya su akan cewa dalilai ne na hankali, dalilai ne na hankali a wajen su. suka sanya lafuzza na Qur'ani da hadisi abubuwa ne likitattu wanda zasu musu tawili sai suka kawo wasu abubuwa na tunani na kwakwalwarsu suka sa a cikin tabbatar da su da ra'ayinsu ba tare da abin da Qur'ani ko hadisi yayi nuni ba waradu ma dallat ala nafi bi za'amin suka yi raddin abin da Qur'ani da hadisi yayi nuni kuma wasu daga cikin ahlul kalam daga cikin mu'tazila suka tahida su suma suka dace da su akan tawilin wannan mu'tazila sun tai akan cewa ba a ga Allah gobe kiyama kuma sun tai akan cewa al-ityani kin wannan ba Allah ba zawwa bace Allah ya daukaka a ce Allah ya zo sai dai a ce kudrar shi ta zo ko mulkin shi ya zo ko hukuncin shi ya zo da makamantan wannan wanda suka dace da su ahlul kalam da mu'tazila da mujassima wa za'amu anna zahir ma yadullu alayhi al-kitab wa sunna tashbih suka yi zatan cewa suka rai cewa abinda zahirin qur'ani yake nuni da sunnan ma'aiki ko kamanta Allah da wani ne in an ce ya zo ko yayi kaza wa tajsimin kuma da yima Allah jiki wa dalalin kuma da bata ne sai suka cira to su wasta qumin zalika liman amana bima anzala ala rasuli asma'an anzama anzala Allahu biha min sultan har suke sa ma wanda suka yarda da wannan sufofin na Allah suka samu so su sunaye wanda Allah bai sabko dalili akan su ba balhi iftira'un ala Allah bar kawai ƙarya ce kiran ƙarya ne ga Allah yunafiruna biha anil imani billahi wa rasuli suna nisantar da mutane game da imani da Allah da manzon shi suke zatan cewa abin da ya zo daga cikin qur'ani da sunna na wannan duk da yawan shi mai fadi wa tajawuz annahu yuhmal alama jalatu lugawiya kaw za a doke shi akan majazi ne na luga zawwakin nan yace majazi ne ba zawwa bace ta hakika wanda kuma wannan yayi nisa a cikin fassara yace wannan yana daga cikin mafi girma game da suka shari'a ta musulunci mai tsarki mutun ya dubu nasosin shari'a ita ce majazi ake nihi da su majazi ake nihi da su yace wannan jinsi ne wanda ba duniya suka tahi akan shi daukan nasosi akan na gaibu su dauke shi akan abubuwa na gaibu kaman makoma da aljanna da wuta duka su ce majazi ne ba hakika bane kuma suka dauki dukkan lamari umarni ayi sallah a bar ayi zakka ayi kaza dukkan su akan majazi ne ba wani abu ake nihi da su ba yace wannan dukkan shi huta ne daga musulunci kwata kwata musulmi musai malaman salaf ba su kai zuwa ga wannan ilimi ba da manyan magabata na musulunci kamar Shafi'i da Ahmad da wasun su daga cikin malamai wa hazzaru anhu sun tsoratar da mutane game da fadawa cikin ilmul kalam kin wannan da wannan magabata sun san cewa wannan nasussukan kahurci ne a dauki wannan nasussukan akan cewa sufar Allah ya sufanta da wannan abubun kahurci ne da wannan manyan jagororin na musulunci da ba su dauke su akan haka ba da sun tsoratar da al'umma akan wannan dan saboda yana cikin cikan nasiha ga musulmai fa kaifa kanu yansuhuna al'umma ta ya zasu kasance suna ma al'umma nasiha da abin da ya shahi hukunce hukunce na aiki babun fiqhu suna ta gyara ma mutane sallah suna ta gyara mutane tsarki waye da una nasihatun fi ma yata'allaqu bi usulul i'tiqadat kuma su bar yin nasiha ga abin da zai bata ma mutane ya rataye da asalin kuduri da aqida yace wannan min abdalul badil wannan daga cikin mafi girman banna abu abdurrahman sulami babban malami ba sufi sufanci na gaske sufanci na Allah yake cewa naji abdurrahman ibn muhammad ibn jabir sulami yana cewa naji muhammad ibn aqil ibn al-azhar al-faqih yana cewa ja'a rajulun ila al-muzani wani mutun yazo zuwa ga muzani muzani dalibin shafi'i ne yas'aluhu an shay'un min al-kalam yana tambaye shi game da wani abu daga cikin ilmul kalam kala sai yake cewa ni akara haza ni ina kin wannan ilimi bal anha anu ilmul kalam shine sanya hankali cikin sha'an nasussuka sanya hankali ba babun nasi ba da sallama mushi na mukama din nan da yake haɗu da su yake faɗa ku eh yawa wanda nan mukama haɗu da su yace bal anha anhu kama anha anhu shafi'i al-imam al-muzani yace zan hana da shi kamar yadda shafi'i ya hana fa inni sami'tu shafi'i yaqulu laji shafi'i yana cewa an tambaye al-imam malik game da ilmul kalam da tauhidi sai malik yake cewa muhalun an yuzannu bin nabiy annahu allama ummatahu al-istinja wa lam yu'allimahu at-tauhid yace ƙarya ce a ce ayi zata ga annabi cewa ya karantar da al'umma tsarki kuma bai karantar da su tauhidi ba da wannan tauhidi ne da a ce tauhidi ne tsantsa ilmul kalam inda annabi ya karantar da su shi yana tunda bai karantar da su shi ba bata ne kawai ba tauhidi bane yace mun gabatar da bayani mai yawa a cikin ilmu a cikin fil kalam ala awwal wajiba cikin can juzuyi na farko wa kada saha ya inganta daga Abdullah dan Mas'ud cewa manistan kara shay'an min hazihi nususi duk wanda yayi musun wasu abubuwa daga cikin nasosin nan waza'ama anna Allahu munazzahu amma tadullu alai duk wanda yayi zatan cewa Allah ya tsarkaka gami da ace ya sufanta da siffa al-maji da al-itiyan da sauransu duka wannan Ibn Abbas yayi inkarin wannan Abdurrazzaq ya rawaito cikin littafin shi mai albarka daga Mu'ammar daga Dawu Ibn Dawus daga baban shi yake cewa naji wani mutum yana bada labari daga dan Abbas cikin hadisin Abi Hurairah yake cewa tahajjatul jannatu wan nar wuta da aljanna sun yi jayayya a cikin hadisin yace fala tamtali wa ta yada urjilahu wuta ba zata cika ba sai Allah ya aza kafa shi ko kuma kadama hududdigen shi fiha cikin ta kala sai yace faqama rajulun wani mutum sai ya tashi fanta ba zai kakkabe jikin shi faqala Ibn Abbas yace ma farqu haula yajidun riqatan inda muhkami ma'ana ana cewa Allah zai aza diddigen shi shi bai yarda da wannan bai tashi yake kamar amma Allah jiki ya tashi ya bar gurin to Abdullahi dan Mas'ud yake cewa me ya samu annan mutane suna imani wajen muhkam na littahi kuma an zo wajen mutashabihi sai su halaka wannan mutashabihi ne wanda imani kawai halitta kai yau wajiba kai da shi ba tare da binciken ya yake ba haka Ishaq ibn Rahu ya hudo cikin musnadin shi daga Abdurrazzaq yace da a ce yana da wani tawili ko wata fasara da sun fasara shi ba zai su boye ba وقد قابل هؤلاء طوائف اخرون wasu kuma daga cikin wasu dawa'if wasu kungiyoyin daban su kuma sun ci karo da wa'annan sai suka yi zance wajen tabbatar da wannan nassu suka amma da dalilai na hankali waruddu ala nufat suka yi raddi game da wanda suka kore kin wa wasaul qawla fi zali suka yawaita magana a cikin wannan wa bayyanu lazimu tuqa at-ta'dil al-mahad suka lazumta cewa lazumin korewa shine ta'dili duk wanda bai yarda ba shi za a ce ma mu'addila amma dariqa ta malaman hadisi da salaf magabata shine kame baki game da dukkan wannan hanyoyin guda biyu mutun ya tabbatar da nasi kamar yadda yazo ya shudar da nasi kamar yadda yazo ya kore kaifiya da tamsili yaya Allah zai zo baka sani ba dan bai bayani ba da kwata mutazawwashi da ta mutun ko ta dabba ko ta kaza duka wannan baka sani ba dan saboda Allah bai bayani ba khattabi a cikin ayatan sha al-alam sharhin bukhari da yace mazhabu salafi fi ahadisi sifa mazhabi na magabata na musulunci cikin hadisan siffa Allah al-imani biha imani da su wa ijra'uha ala zahiraha da shudar da ita akan zahirinta wa nafil kayfiya da kore kayfiya cewa ga yadda abin yake duka wannan yace wa man qala wanda ke cewa anna zahiruha ghayru murad zahirinta ba shi ba ake nihi sai a ce mishi zahiri guda biyu ne zahirin yaliku bil makhluq ko wanda zai ce cewa zawwa da kafar Allah da dariya Allah da tahiyar Allah da makamantan su dukan su wannan sifata na Allah yace ba zahirin sa ake nihi ba to ibn rajab yace wanda ya fada haka ya ce mishi zahiri guda biyu ne akwai zahiri wanda ya dace da halittu wanda ya dace tsantsa na halittu wannan tabbas ba shi ake nihi ba amma zahiri wanda ya dace da Allah da girman shi da daukaka shi wannan shi ake nihi kuma kore shi ta'dili ne wasu daga cikin malaman ilmul kalam da malaman falsafa daga cikin malaman sufiya wanda ana kyautata musu zato sun tahi su kan wuce gona da iri wajen tsarkake Allah akan cewa ai Allah ya tsarkaka gami da jiki sai suka shiga cikin shubha gami da wannan irin wannan hadisan wal ma'ani muhdasa kal ajsam falam yukhriju an tajbihu al makhluqat wa hadha kulluhu inna ma atmin zan dukkan su wannan ya zo musu ne da zatan da matsalar sanya hankali cikin abin amma yace malamai da masu imani sun san cewa dukkan shi wannan an amso shi ne daga Annabi alayhi salatu wassalam kuma duk abin da yazo daga gare shi daga Allah ne kuma gaskiya ne babu ƙari babu karkacewa a gare shi ba makawa sai kawai mutun ya amshe shi yayi imani da shi wa annahu laysa fi kitabillahi cewa babu alittahin Allah da sunnar ma'aiki abinda zahirin shi kahurci ne ko kuma kwatamta Allah da wani abu ne ko kuma a ce korarre ne duka wannan babu yace bari duk abinda Allah ya tabbatar maka kanshi sai a tabbatar mishi abinda manzon shi ya tabbatar mishi sai a tabbatar mishi shine gaskiya kuma shine daidai wanda ya wajaba a kudirce shi kuma ayi imani da shi kama anna Allah ta'ala laysa kamithlihi kamar yadda Allah shi karan kanshi babu abinda ke kama da shi to haka nan cikin siffofin shi babu abinda ke kama da shi abinda ya rikice ma mutum to ya san cewa Allah ya yabi malamai tabbatattu cikin ilimi akan imani da mutashabi suna cewa amanna bihi kullum min inda rabbina mun yi imani da shi duka daga wajen Allah ne shi yasa Allah yake ban su dan imani da mutashabi yace maganganun salaf da ma abuta hadisi gabaki ɗayan su sun yi ittifaqi akan cewa ayoyi na siffa da hadisi sahihai ana shudar da su ba tare da kwatamta Allah da wani ba tare da kwatamta su ba tare da juyar da su ba Abul Hilal yake cewa wani mutum ya tambaye Hassan game da siffa Allah sai ya ce amin ruha bila misal ku shudar da ita ba tare da kwatamtawa ba waki'u yake cewa na game da Isma'il ibn Abi Khalid da Sufyan da Mis'ar suna ba da labari da irin wannan hadisai amma ba su fassara su. Auza'i yake cewa na tambaye makahuda da Zuhri game da fassarar wannan hadisan, yace ku shudar da su kamar yadda suka zo. Al-Walid ibn Muslim yake cewa na tambaye Auza'i da Malik da Lais game da wannan hadisai na siffa da cikin hadisai da Qur'ani, yace ku shudar da su kamar yadda suka zo. Ibn Uyayna yake cewa abinda Allah ya siffanta kanshi da shi, to wajibi ne a karanta shi, fassara shi kuma ba taka bace, babu wanda ya sai fassara shi sai Allah. Ce maganganun magabata kamar wannan diyawa ne. Ashahab yake cewa na tambayi Malik wata rana, yake cewa iyyakum wa ahlul bid'a, ka shedin ku da bid'a. Yace ya Aba Abdullah mal bid'a minaina bid'a, yace ah allazina takallamuna fi asma'illahi wa sifatihi, wanda suke zance cikin sunayen Allah da siffofin shi da ilimin shi da kudurar shi, ba su kyalewa kamar yadda sahabbai suka kyale da tabi'ai, suna sa hankalin su ciki. Haka Abu Abdurrahman Sulami ya hudo cikin littafin Zammul Kalam da sanadai masu kyau daga Malik da Abu Hanifa da Abu Yusuf da Muhammad da Ibn Mahdi da Abi Ubaida da Shafi'i da Muzani da Ibn Khuzaima. Ibn Khuzaima ya hakaito hani gami daga Malik da Sauri da Auza'i da Shafi'i da Abu Hanifa da daliban shi da Ahmad da Ishaq da Ibn al-Mubarak da Yahya ibn Yahya da Muhammad ibn Yahya Zuhli malamin Bukhari wa Rasulami. Sulami ma ya rawaito hani gami da magana cikin irin wannan hadisai da Junaidu da Ibrahim al-Khawwas, wanda su sufaye ne ma. Fatabayyana bizalika annan nahyu anil kalam ijma'un min jami'i a'immatid din, sai ya tabbata inji bin Rajab cewa hanawa gami da fassara irin wannan hadisai ijma'i ne na malaman addini gabaki ɗaya, na magabatansa na malaman fiqhu da malaman hadisi da malaman sufiya. Kuma magana Abu Hanifa da Malik da Ahmad da Ishaq da Abu Ubaida da manyan malaman musulunci duka ita ce haka tattahi, kuma haka suka tabbatar da ita. Na daga cikin jumullar abin da ke nuna siffofin Allah imani ake da su a shudar da su kamar yadda suka zo, fadar Allah madaukin sarki yake cewa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wana hau zalika da makamancin wannan abin da ke nuni gami da zawwa Allah ranar tashin alkiyama, wanda ke cikin wannan hadisi wanda Ahmad ya nasanta da Ishaq suka ce wannan ayyuka ne na Allah na zabi wanda yake aikata su da mashi'ar shi da zabin shi. Fudail ibn Iyad yana daga cikin manyan malami masana Allah haka ya tabbatar. Harbul Kirmani dalibin Ahmad yake cewa akan wannan muka riski manya-manyan malamai a cikin gariruwa, cikin su ya ambaci Ahmad ibn Hanbal da Ishaq da Humaydi malamin Bukhari da Sa'id ibn Mansur. Yace haka nan Abul Hasan al-Ash'ari ya ambata cikin littafin shi al-Ibana, yace wa huwa min ajalli kutubihi, yana daga cikin manya-manyan littattafan shi. Abul Hasan al-Ash'ari shi da ya tahi akan Aqil al-Ash'ariyya, wanda ƴan Ash'ariyya suka tahi akan tawilin wannan hadisai da ayoyi na siffa suka goyi suka tahi akan mazhabin shi, musan ba cewa a ƙarshe shi ya koma ya karatun hadisi kuma ya fahimci abin da yake daidai, ya tuba ya bari. Hayya bi littafin shi al-Ibana an usulud diyana, littafi ne dan karami bai wuce mukamman nan ba, ya tube a hudubar juma'a, yace tawilin ayat da hadisu sifat yadda na tube wannan babban riga haka na tube shi a juma'a a cikin mimbari, kuma ya wallafa wannan littafin. Amma dan saboda rashin sani wasu sun damki wannan aqida ta Ash'ariyya, suna tabi suna fassara ayoyi na siffa wajen ta musulmi kamar su al-Imam Suyuti, misali Imam Ibn Hajar da su al-Imam, manya-manyan malaman hadisi zaka gani sun tahi akan wannan tawilin. Shi yasa limin karanta Jalalain inda shi zai yi ta tafsiri, yayi ta ga wannan tawilin luka suna waja'a rabbuka, zai ta ce maka waja'a amur rabbuka, bai mutum bai san ba cewa karkacewa ne a janibin aqida, wanda mai asalin aqidan ma ya tuba ya barta Allah mishi rahama. Abul Hasan al-Ash'ari yace wa alaihi atamidul ulama, akan shi malamai suka dogara kuma gare shi suke ciro magana, kamar su al-Imam al-Baihaqi da Abu Usman as-Sabuni da Abu Qasim ibn Asakir da wasun su babban malamin al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Humaydi a cikin mujallar kinshi na karshe Musnadul Humaydi a safha ta karshe, wannan bayanin ya kawo ya cika bayani akan shi. Al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari shi ma ya tahi akan dariqal mutakallimin cikin istidlali akan gabatuwar Allah madaukin sarki, amma a ƙarshe kamar da muka gana ya bari ya koma zuwa ga abin da yake shine daidai, wanda yake shine abin da malamai suka tahi akai. Shay al-Imam al-Khattabi ya yi littafi al-Gunya anil kalam wa ahlihi, al-Gunya anil kalam wa ahlihi, ya shinhuda bayani akan wannan da raddi akan wanda yake duka wannan. Khattabi cikin wannan risala yake cewa wani abu ne wanda malaman mutakallimin suka ciro shi ka amso shi daga malaman falsafa. Falsafa in ilmul kalam yana kama da falsafa, daga gare su suka ciro wannan abu suke, wanda kuma su ba su yi imani da annabta ba, basu ganin cewa annabta hakika ne duka annabawan da ake ta bada labari suke ganin kawai kamar wasa ne wargi ne ake bada labari ne musu nura ba kawai duk kulluma wara a dabi'a fa huwa kazib duk abin da ya sha ya ci bayan dabi'a a dabi'ance abin ba ya yi ba kawai ƙarya ce amma wanda ke tabba yace Khaddab yace amma wanda suke tabbatar da annabta sun yarda da annabta sun yarda da dukkan wani abin da ke wara a dabi'a to wannan an isar musu gami da shiga wannan fasarawa da take ta banza wadda duk wanda ya hauta halaka ce kuma da kirkira ne cikin janibin aqida wanda zai taba ci wanda Qur'ani ya tabbatar da wannan hadisan ma'aiki alaihi salatu wassalam sun tabbatar da wannan wanda mutum in ya takaita akan su a ƙarshe dai Khaddabi yake cewa fala tastajil risala ta shi bata wuce kamar wannan littafin ba alguni yace anil kalami wa ahlihi yace fala tastajil rahimakallahu bi kalamihim wani ne daga cikin mutane ya aika mishi letter akan yana so ya mishi magana akan ilmul kalam ɗan ilmul kalam sun bayyana a garin su ya zai huto na huto da su Khaddabi ya mishi wannan littafin yace a ƙarshe fala tastajir rahimakallah kada ka shagalta Allah maka rahama dan uwa wala tagtar bi kasbi kalamihim da ɗan ilmul kalam wala tagtar bi kasrat maqalatihim kada ka rudu da yawan maganganun su fa inna sari'atu tahafud dan mai gaugawar rushewa ce kasiratu tanaqud mai yawan cin karo da juna ce babu wani zance da zaka ji daga gare su sai kaga wanda ke cin karo da su yana da abin da zai rusa shi dukkan zantuttukan su daya na ta da daya kuma bangaren suna cin karo da bangare da maganganu da dama da yi ma wannan malami yace wa inna ma zakarna hazal qadar ibn rajab yace abin da ya samu ka ambaci wannan daidai gwargwadon da na tsallake wasu da dama annal qawaidul aqliya allati yad'i aluha anna haqad iya cewa kaidodi na hankali wanda masu su suke ganin cewa ilimi ne na tabbas wanda babu shakku a ciki la taqabalul ihtimal wanda bai daukan yiwuwa fayuraddu li ajliha bi za'mi min usul kitab wa sunna wanda su sa hankali su mai da nassin qur'ani su raddi ga nassin hadisi wa tusrafu amma daluliha su karkatar da nasi gami da abin da yake nuni yace inna ma hi inda rasikhina shubuhatun a wajen malamai wanda suke tabbatatu cikin ilimi shubuha ake kiran ta jahiliyatun kuma jahilci ake kiran shi la tusawi sama'uha wala qira'atuha bai yi daidai ba ma a ce an saurari su ko karanta su fadalan an yuradu li ajliha ma ja'a anir lahi wa rasuli balle a ce har ma da su ake raddi ga Allah ake raddi ga manzon shi ko a juya aya Allah ko a juya hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan yace wa innamal qadiyatu ma ja'a anil lahi abin da yake ilimi na tabbas wanda bai daukan shakku shine abin da yazo daga Allah na ayu da manzon shi na ayoyi tabbatattu bayyananu da na soshi wanda suke wadihai wanda suke kyarara a hili suke su ake ma shubuharaddi wa jami'u kutubil munazzala da dukkan littattafai wanda aka sabko muttafiqatun ala ma'ana wahid duk sun hada akan ma'ana guda daya kuma dukkan su muhkamai ne kuma da mutashabi malamai tabbatattu cikin ilimi suna imani da wannan duka kuma suna mai da mutashabi zuwa ga muhkam sai su yi imani da shi abin da ya rikice musu su mai da shi sanin shi zuwa ga Allah madaukin sarki amma wanda zuciyarsa akwai karkata sai su rika bibiyar wannan wanda yake akwai shubha a cikin shi suna halaka da dalilin shi wanda sune Allah madaukin sarki ya yi nuni yace amma salaf da malaman hadisi hanyar su ita ce imani da dukkan abin da Allah ya tabbatar ma da kanshi cikin littafin shi da hadisan annabi alaihi salatu wassalam gami kuma da kore kwatanta Allah da wani da kuma kore kamanta abin haka Rabi'a ya faɗa malamin al-Imam Malik haka Malik ya faɗa da malamai wanda suke magabata cikin sha'anin istiwa'i aka karoto daga Ummu Salma Ummul Mu'minin radiyallahu anha kuma diyawa haka suka faɗa wajen hadisin nuzul hadisin cewa Allah yana saukowa kowane dare haka nan magana cikin sauran sufofi na Allah madaukin sarki gabaki ɗayan su yace Allah shine mai shirye su abin da yasa Bukhari ya hudo wannan hadisin a cikin wannan baban anna ahla tauhid la ta'kuluhum an-nar cewa masu tauhidi wuta batta cin su kuma batta cin gurin sujada su wannan kuma dalili ne akan cewa sujada abu ne mai farala wajen Allah kuma abu ne mai girma ta yadda Allah ya haramta ma wuta ta ci gurbin sujada da tauhidi suka yi dalili da wannan cewa tariku salatu kafir wanda ya bar sallah a dalilin wannan hadisi suka ce kahuri ne dan saboda shi an ce wuta za ta ci shi ba za a huddo shi ba tare da wanda aka huddo cikin wanda suka halaka nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mai daukin sarki ya mana gafara ina ga zan mu takaita akan darasin wannan na Bukhari kadai kamar yadda kuke gani yan uwa da muke tahiyar karatun da su rauni ya shiga sai da karatuttukan nan zan mu dan saboda karatuttuka ne masu tsada ni na san muhimmancin su na san kimar su to amma dan saboda al'umman mu babu wani abin kirki da za a tado da su kaga ya dawama yana da wahala a bara wanda muke tahiya da su sullumka wanda muke karatun da su a bana ban da wata manufa a cikin karatun nan ban da tabbatar da abin da yake shine watsa ilimi na shari'a watsa ilimi na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da muna da karancin shi kuma wanda akan mazhabi na magabata mazhabi na shurra da daddu wanda suke masana Allah masana ma'aiki kuma babu wani san rai a ciki wannan shine babban makasudi na babban manufa ta kuma yin wannan dan Allah dan saboda na salladan da ake samu to amma duk iya yadda mutum yake son abin da al'umman mu da wuya ake yin wani abin kirki yana da wahala in kana yau da gobe sai ta kai da kai dai kake yin abin ka wanda ko wannan ba zai yi ba ina da abubuwa da dama wanda suke na ne na tabbatar da ilimi awa biyin da muke nan gurin da na neman ladan ne awa biyin da muke nan gurin da nake bada karuwa ku ce ni ko na bada ko ban bada ba nazari na ba hasa ba nake kaga wannan wanda kaga nake tare da su ba dare ba rana sune abukaina sune abukan wannan rayuwata da na bada karatu da ban bada bani kullun ina tare da su kuma kullun ina sabke su ina sa wasu a kullun ni cikin karuwa nake da ilimi kenan wannan bada da nake saboda ƴan uwa ne to amma in ya zama na akwai rauni akwai wahalar mutaba'a a cikin yanzu kamar darasa wannan ce su sahihul bukhari sunan abi daud su muqamatul hariri mutun yana gari kuma yana cikin daliban da muke tare da shi yayi kwance sai an aika a waya ya saurara kamar wannan littafin a ce sai mutun an aika a waya ya saurara a cikin watan Ramadan kowa yana da program da tsarin da yake da nasab karatun Qur'ani ina da tsari na karatun Qur'ani a bare dalilin muka fara karatun nan soke shi ne na hakura da shi saboda muhimmancin wannan da sahi kawai nake zuwa dan taba dan abin na taban hakura da shi saboda wannan karatuttuka lokaci ne na karatun Qur'ani a cikin Ramadan duka wuni na cike shi nake da karatun Qur'ani amma ina dan soko wannan abu to amma tunda bai samu istiqbali bai samu karbuwa sai da shi nake in koma zuwa ga abin da ni ma zai amfane ni daga bakin nan kenan insha Allah ta'ala zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada ni kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara gobe insha Allah ta'ala zan mu taho mu gani in mun gani wanda suke taho sun zo mu ci gaba da yi ko da ɗaya ko biyu ne amma in haka ne muka ci gaba daga muka yi na gobe zan mu yi wannan na abin gaginin tun da shi ba kwallitahi ne tazkiratu sami' wal mutakallim mu samu mu sashi mu ira sashi da wanda muka suke muke tare da su me so da murhi karatu insha Allah kuma daga wannan Ramadan kin an kare babu wannan Ramadan kin da zan sa wannan karatuttuka subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim innaka hamidum majid alhamdulillah.